kan tidak nak see the people. No wonder. Check your safe. Yeah. Raiwa, Raiwa, Raiwa. Oh la 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 la. Awa. Rana dana tashi resapi. Ina dani mga benda dan sabagi. Apa pula yang saya ditamin omi. Dari nyata nada merenung tamani. Mama nada kanci muntana kadang-kadang. Bila ina jana baya jaya samu. I never forget my mola. I never forget my body. You see the life. Wata rang kasamu. Wata rang karasa. Takya rayuwa nifa. Adhan. Nazama wani tam karkara minyaru. Ina tapama. So ina ina zane di. Kashi. Masa kita basa san su temaka maka. Kure uche. Believing yourself is the first secret. Haka wani. Ya kaya mini loka jingina yaru. Yaru 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 yaru. Yaru ya fu baba, amma by the time you go, zaka ga kamar ciwa na ta faman sa. Amma sa'a tana zuwa wa rayuwa we never know. Zaka ga chip chip kamar tafiya. Amma na san ciwa Allah. Kai ne mai kai ne ke bayarwa. Kai ne ke sawa, kai ne kai hanawa. Ya Allah, ya Allah. Never forget my mother. Never forget my colleague. Never forget my mother. Dukun tasanu ahanya gasia. My mother, you are my king. Yeah, yeah. You are my life. You are my everything. We never forget you in my life. My life. FQ boy. Love boy, can you say my name? Name, name, name. Auchiaka Roget.